Go out today and succeed. Go and take charge and apply what you have learned from here. We also urge you to succeed and look back and to develop Sule Lamido University coming out.
Professor Abdullahi Yusuf Rubada kenan shugaban jami'ar Tasila Lamido ke jan hankalin ɗaliban da aka yaye game da sabon shafin kalubalen rayuwa. Jami'ar wadda aka kafa a shekara ta 2013 ta dauki rukunin farko na ɗalibanta a shekarar karatu ta 2014 zuwa 2015 domin daukar darussa a tsangayinta guda uku. Professor Abdullahi Ribado wanda ke kammala shugabancin jami'ar a makon nan bayan kammala wa'adin aiki na shekaru 5 yayi karin haske.
Mun fara da dalibai 542 a shekara 2014, amma yau muna da dalibai fiye da 3000. Yanzu a shekaran nan 2015 zuwa 18 nan wa'anda suka nemi jami'an nan kai 5309, kuma gurbin da muke da shi gaba daya sa 1100, kuma wanda muka dauka gaba daya ma 900 ne da wani abu, bai ma kai 1000 ba. Kwabin da kace strategic plan, wato menene zaka ayyana, ayyukan da zaka ayyana duk an zayyana su nan da shekara 5. Muka zauna muka yi, wato plan ne kawai zai yi ka samu ka ci 100 bisa 100 ko 90 bisa 100 ko 80 bisa 100. To mun yi wannan target din, to amma dama wannan shiri ne kawai, mun yi wannan plan ko mun yi kokari mu bi shi. To alhamdulillah, gaskiya bazan ce mun ci 100 bisa 100 ba ko 90 bisa 100 ba, amma ina gani 80 bisa 100.
Yanzu haka dai hukumar kula da jami'o'in Najeriya NUC ta sahale jimlar kwasa-kwasai 15 da jami'ar Tasila Lamido ke yi a daidai lokacin da ɗaliban da aka yaye ke bayyana farin cikinsu.
Ina cikin murna gaskiya da wannan rana, saboda wannan shine lokaci na farko da na karɓi takarda ta shaida cewa na yi digiri.
Asma Habiba Abdullahi, gaskiya ina matuƙar farin ciki da wannan rana. Kuma muna fata Allah Ubangiji na bayan mu, Allah ya ara musu wannan rana.
Sunana Soi Ba Zakari, ina farin ciki da wannan rana, kuma ina ƙara nuna Allah godiya ya ƙara albarkaci wannan karatun namu da kuma ƙannan mu da za su zo daga baya, kuma Allah ya albarkace su ya kuma nuna musu irin wannan rana.
Sunana Abdullahi Isa, wannan ya kasance ranar da nake ta jira ne dama tun rayuwata, na kasance na gani na gama karatuna kuma an kawo ni irin wannan lokaci.
Tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ne kirkire da kujerar uban jami'ar Tasila Lamido, kuma gwamnan Jigawa Badar Abubakar ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da daukar matakan daukaka ta.
I want to welcome the founder of the university and my predecessor Dr. Tasila Lamido. My administration considers education.
Gwamna Badaru wanda yayi jinjina ta musamman ga tsohon gwamna Tasila Lamido bisa kirkiro wannan jami'a, ya ce gwamnatinsa na bada fifiko ga sha'anin bunƙasa ilimi daga ƙasa zuwa matakin jami'a. Yana mai cewa za su yi duk mai yiwuwa domin bunƙasa zamantakewa da tattalin arzikin Jigawa Najeriya da ma duniya baki
ɗaya. We are stating our commitment towards supporting, encouraging and assisting the university.
Jami'ar Tasila Lamido wadda ke shirye-shiryen kafa sabuwar tsangayar nazarin aikin noma da makarantar kimiyyar nazarin kasuwanci da sana'o'i na ƙawancen aiki tare da wasu jami'o'i a ƙasashen Amurka da Burtaniya da Malaysia da kuma Cyprus. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
Yan makaranta mai karatu shi ilimi hanya ta nagarta.